We go on the ride, Kitten. Who doesn't?
Sirkin sa'yo na rin.
Duwai ke ban da abinki ma sai kin tambaye ta da wata ke can. Yaren da ta yi dating Morel, Aliki ta da Diesel.
Ki manta da DJ Ebe kuma.
Kuma ba haka ne.
Shi ai kuna kuwa sani. Yanzu ku san waye ne a target ina? LSV da Hamisu Bureka.
LSV.
HB na kosa a
Mama's Boy.
B na kosa
Mama's Boy Studio.
Ka sace mishi zuciya, ka sace mun zuciya. Sai ta hada mu hayaniya. I know say the girl too fine, but I don't want to fall in love again. Ka sace mishi zuciya, ka sace mun zuciya. Sai ta hada mu hayaniya. Yarinya na da kyau amma ba za na sake ni.
Yo tana hun DJ Ebi gobe gumbure ka irin halin nan ke sa mace ta gundure ka. Burin ta a rayuwa shine ta kankare ka. Tana gamawa da kai kuma ta tunkure ka. Tana son Aliji ta, tana son Diesel, tana bin LSV, tana bin Morel. She's cute, tana kama da foreign girl. She's got everything and she's not a boring girl. Tana da saurin shiga zuciya kaman jini. Gashi ta iya fafe mutane kaman gwangwani. Tana son celebrity we go da keep a company. Kuma bata neman ka sai zaka mata amfani. Ole le 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 you don't take take take. She dey use my heart play play play. She dey chop my pay pay pe
pe. Ka sace mishi zuciya, ka sace mun zuciya. Sai ta hada mu hayaniya. I know say the girl too fine, but I don't want to fall in love again. Ka sace mishi zuciya, ka sace mun zuciya. Sai ta hada mu hayaniya. Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba. Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba.
Yarinya ce tana kama da gaskiya. In tai ado tana kamar zinariya. Ta kama zuciya ta min dauri ta jijiya. Ashe cikin mu babu wanda ba ta bibiya. DM ta min na amsa. Yace HB na kosa da zantuka tausasa. Ashe dai ja'ira ce ta sa kaina ya zauce. Akan ta ne ta zance. LSB ma ya zauce. Ashe ba rauni ya ce. Sai ta hada mu hayaniya.
I know say the girl too fine, but I don't want to fall in love again. Ta sace mishi zuciya, ta sace mun zuciya. Sai ta hada mu hayaniya. Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba.
Ashe ba rauni ya ce. Hatar ta zuciya ce.
Yarinya na da kyau amma ba za na sake binta ba.
Sace mini zuciya. Sai ta hada mu hayaniya.